ka tashi da nema daina sanya kar ka koma baya in ka saba da fama baro kwana kar a bar ka baya from now till tomorrow let the nature control
dandali ba kwancin waye samu yau
assalamu alaikum sunanmu Hassan da Usaini wanda aka fi sani da tagwayen asali
arewa identical
gaskiya fa gashi na cikin su da kasa bambancewa ne ne
wani na'am
to abam labari na rahamu sha kuma ne inda zamu tara shi
ke eh to a labari na farko kamar da zan iya baki shine kamar da kike ga mu MBU haka burin mu shine mu samu MBU kuma alhamdulillahi Allah ya ba mu MBU Hassan da Usaini kamar da kike ga mu
kuma kamannin su ba a rabawa
kuma ba a rabawa
gaskiya sai da kamar da kike ga sosai
kuma gaskiya babban burin mu shine mu gina gida daya mu zauna tare da su
kuma hakan ne
sosai Allah ya da
to yanzu ba kwa tsoron za a iya samu akasi
ba za a san
idan Hassan ya dawo matan Usaini to zo
a ba za a samu akasi gaskiya za a samu akasi batun da ai ba cutarwa kuma insha Allah su ma nan ba da jima ba tunda kasancewar mu ba zama muke sosai ba na san za su fuskance mu a hankali za su gane mu kuma mu za mu ba su dama su fahimci mu su gane mu
dan mu nuna musu bambancin ma da ya kamata a ce sun gane in wannan ya zo ga yadda ki gane wancan ga yadda zaki gane wancan ba zai zama matsala ba saboda rashin zaman mu ne yasa aka dan samu na amma insha Allah tunda abiya kan kama sosai tunda an yi magana tsakanin gemu da gemu iyaye zance insha Allah abun zai zo
ku me kuke yi
a musical artist mana mawaka ne na zamani wanda muke afro pop kamar muke daukar instrumental na zamani mi ingausa da Hausa da Turanci wajen gidan cewa mun karfafa yaran mu ya kai wani ya samu wani turki a cikin afro kunci fadin duniya gaba daya
to shi na ku daya ne
eh to wannan ce daya bane tunda daya ne ra'ayin mu ya riga ya zo daya shi yasa sunan da aka ce tagwayen asali ba wai suna bane kawai wanda muka fito muka ambato shi tagwayen asali akwai abubuwan da suka faru da mu wanda muka tabbatar da wannan sunan namu lokacin da muka samu invitation daga wannan dunku zan ce jahannan jahar ku zan ce ko tashar ku VOA sun ba mu invitation na special guest of artist to lokacin da muka je zamu passport ya na'am passport din mu immigration office ba mu taba san da cewa thumbprint din mu daya bane ba sai a lokacin muka bince shi guda daya ne
saboda Allah
wallahi talla saboda abin da ya faru shine da aka gama daukar data na mutum daya aka saka passport ya fito na mutum daya to da aka tura dayan sai computer ta yi deny take cewa ita ta riga ta yi na mutum daya to anan sai aka tirka dauki wajen matsayin wajen sati daya da karshe dai passport office ya ce ayi hoto tsakanin mu musasa tsakiya ya tura report Abuja dan a samu a tantance kuma a gane cewa mutum biyu ne
to ya aka yi daga karshe wajen ba da passport
din eh to daga karshe abin da ya faru kawai a da aka ga cewa abin ya kai to a kwariya sai aka ce to shikenan mi hoto mi emails za a tura shi headquarters tabbatar da cewa mutum biyu ne sauraka sai a ignoring abinda ake ce masa kamar command da aka ba computer na cewa dole sai data ta zama daban-daban saboda haka aka yi aka canceling kawai da ta ba da passport guda biyu dan ga miki yadda muka samu mun samu complaint daga ma'aikata da an shigo sai a ce eh ina indin nan su suka na mai aiki saboda kin san passport in serial yana tafiya serial daga number zuwa number baya dama a tsallake wannan number a je wajen wata number ba tare da an kammala wancan ba to saboda haka duk wanda ke da passport mai 64 pages sai dai kasance ya samu wannan tsaikon dole sai an samu an hada namu to shi yasa ya zama gidan ya zama gashi ana tago su lo mun ta da gida yanzu in kin je kitan be passport office nan farm center za su ga
ni cewa kudin da suka ajiye wanda yake ba su tsoro su an ce kusan kamar da muka sani an ce kusan
kowa
dai na shi dai ne to amma ban mu sanya akai na mai zo dai ba dan mu ba mu taba sani ba gaskiya sai a lokacin muka gane cewa ga abin da kan ya faru
to a wakar da kuke yi da wace kuka yi fice
eh to akwai wakar da muka cewa muke ba ta lakabi da suna destiny ma'ana kaddara kenan saboda bana mu ta'ammanta a wannan lokacin mun saki album din mu mai sunan gyara kayanka wanda yake is contemporary songs waka ce wadda ta shafi nanaye saboda muka gama sai muka dinka fuskantar kalubale daga gurin yan kasuwa wajen ganin cewa idan har baka yi fice ba sai ka dauki hoton wani wanda yake sharare ka sa a jikin poster kar sauran su wannan sai sa muka yi fushi muka ce to shikenan bari mu koma layin da idan kai waka ba a bukatar waye kai waka ake bukata wanda idan dai har sakonta ya isa kuma ta samu fice ko in ce ta samu aiki kwararre zaka samu karbo shine muka je muka yi destiny muke fada cikin waƙar cewa rabbana shine mafari hankali kake yi sauri ai lokacinka ba zai kure ba
ya kuke magana a lokacin da ba sabawa to ita ce bakan damiyar ku
ita ce bakan da ita muka fara da lokacin da muka yi destiny lokacin da muka yi ta original version din wato tamu wanda ban mu hada da kowa ba ta samu karbuwa inda muka gani ta samu karbuwa ko wani fitaccen mawaki daga Lagos wanda yake representing Hausa wato classic yace wannan tagwaye wannan waka ta mun ina so in shiga ciki dan nima in bada ta gudunmuwa muka je Lagos aka samu aka yi waka muka yi destiny remix da mu da classic to tun daga nan muka san cewa mun shigo bangaren hip hop da kafa dama
to banda wanda wani arera mana wata
okay
akwai tawakan kuma ku iri daya
akwai tawakan wanda muke wa ba mutane kaini wanda muka ba ta suna da Nature Control yadda take shine
in ka tashi da nema da na sanya kar ka koma baya in ka saba da fama bairo kwana kar a bar ka baya from now till tomorrow let the nature control from starting to we blow let the nature be the rule
to the turanci ko ita
eh turanci kamar yadda nake miki wakokin mu fusion ne mun gausa shi Hausa da turanci
ba ai Hausa ba
akwai Hausa
ai muna ta Hausa
da fare zance na sai ku saurare ni ku gana batuna za na fara bayani wata ran a hakan za ku ba da bayani
wow
shake time haka shine daidai karkada mu ka bar masa komai
we bigger than the bigger by AI
stronger than forever by AI
me burin ku
babban burin mu shine mu ga cewa mun dauka kalmar Bahaushe ko ince yaren Hausa a dandare na dabi wanda ya shafi harkar waka kenan muna so mu ga yadda ake ganin shahararren mawaka daga kudu yadda ake ganin shahararren mawaka daga fadi na duniya muga cewa tagwayen asali sun kai wannan matsayi wanda duk duniya za a ce okay these guys are from northern part of Nigeria they are Hausa kuma they are doing excellent work
kinga mun yi representing mutanen mu na arewa duk wani Bahaushe wanda in ya tsaya ya kalla ko ya ga mun kai wannan matsayi shi ma zai bijike da shi ya ce wannan Hausawa ne yan uwana yan arewa yan Kano abinda bukatar mu kenan mun ga mun kai wannan limitin saboda kowa ya alfahari ko mu kai wannan yaran zuwa ga wannan matsayin insha Allah
Allah ya ida ni shi
amin amin
dan dalina godiya
dan godiya kore sai
a gaida tagwayen asali Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Nigeria.